إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta Lahadi a yau muna shida ko shida ga watan Sha'ban hijiral manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 24 ga watan 1 25 ko 25 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya mun hadu a wannan da 26 miladiya mun hadu a wannan masallaci mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar federal locus a nan cikin garin Bauchi domin ci gaba da darasi kamar yadda muka saba a aslan kamar yadda muka sani muna karatu a cikin littafin sharhu masailin jahiliya na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wanda Sheikh Fauzan ya mai sharhi Allah ya saka musu da alheri a kamar yadda muka sani al'adar mu a wannan majalisi tsawon karatun da muka yi kusan shekara 2 a duk shekara idan azumi ya tinkaro mukan tsaye da karatun littafin da muke yi sai kuma mu sanya mu samu wasu darussa 2 ko 3 zuwa abin da ya sawwaka muna gabatar da su akan abin da ya shafi azumi so wannan shekaran ma insha Allah ta'ala ba zai saba mu wancan tsarin da muka saba ba abinda zamu samu na darasi 1 ko 2 insha Allah ta'ala za mu gudanar da shi akan abin da ya shafi Ramadan kamar yadda muka saba wasu lokutan muka rufe karatu da wuri wani lokacin sati 2 ko dan kusa da haka kafin Ramadan ba dan komai ba sai dan saboda shirin tarban watan Ramadan da kuma samun isasshen lokaci na shiri musamman abin da ya shafi tafsirai na watan Ramadan so insha Allah ta'ala abin da ya rage mana zuwa Ramadan za mu gabatar da shi a cikin wannan littafi na ru'usu aqlamin fi ahkamis siyam littafi ne wanda yake takaitacce wanda yake bayani akan manya-manyan hukunce-hukuncen azumi illa iyaka galibin abubuwan da za mu ji ba wai abubuwa bane sabbi abubuwa ne na maimai da tunatarwa karkashin wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina babu laifi din mun yi darasi bara mun sake maimaitawa bana a sake maimaitawa badi kowanne lokaci bil munasaba ana maimaita ma mutane tunatarwa domin wani lokacin akwai abubuwan da wani zai ji garin maimai din ya zama shine shi kuma jinsa na farko wani kuma ya manta yana bukatan tunatarwa to wannan shi yasa muke daukan wannan tsadi na kowace shekara in ta zo mu dakatar da darusa domin mu ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi da kuma wasu littafai na wanda suke da alaka da azumi wannan littafi na ru'usu aqlamin fi ahkamis siyam na al-imamu Waddah ibn Sa'id al-Sha'bi Allah ta'ala ya mishi rahama mun karanta shi kusan shekara biyu ko uku da suka wuce a can ungwar Ibrahim Bako sai dai naga bukatar mu sake maimaita shi na farko saboda rashin ingantaccen ajiyayyen recording na karatun da muka gabatar a wancan lokaci domin amfanin musulmai na biyu kuma saboda fa'idojin da suke cikin wannan littafi din naga ya kamata mu sake maimaita shi domin mu dibi fa'idojin da suke ciki muna fatan Allah ta'ala ya sa mu dace kai tsaye insha Allah ta'ala za mu fara karatu cikin wannan littafi kuma karatun da za mu gabatar da karatu ne na sauri illa iyaka inda muke bukatar mu dan tsaya mu dan kara bayani sai mu tsaya mu kara bayani inda kuma yi zamana maimai ne da tunatarwa sai mu wuce shi ba tare da mun saki maimaita shi ba Allah ya sa mu dace mallan yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin jinjina da yabo da godiya su tabbata wato aminci tsira da aminci su tabbata ga mafificin annabawa da manzanni nabiyina muhammadin wa sahabatihi al-ghulli al-mayamin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa waɗanda suke wato tsaftatattu tsarkakakku ƴan hannun dama wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin da waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako wa sallama tasliman kathira Allah ya dadin tsira da aminci mai yawa gare shi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd bayan haka fasiyamu ibadatun jalilatul qadr kun ga azumi ibada ce mai girman matsayi sosai azimatul athar fi hayatil muslim sannan tasirinta yana da girma a rayuwar musulmi alladhi yarju Allah wal yawmal akhir musulmin da yake fatan haduwa da Allah lafiya yake kuma fatan tsira a ranar alkiyama la siyama siyamu shahri ramadan al mubarak musamman azimtar watan ramadan mai albarka alladhi huwa ruknun min arkani hadha ad-din wanda shi watan ramadan azimtan sa rukuni ne daga cikin rukunan wannan addini na musulunci li hadisi abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma marfu'an saboda hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda hadisi marfu'i in an ce hadisi marfu'i shine abinda hadisin da aka jingina zuwa ga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce buniyal islamu ala khamsi an gina musulunci ma'ana tushen musulunci rukunan musulunci guda biyar ne shahadati alla ilaha illa Allah shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa zakara minha daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace akwai wasaumi ramadan akwai azimtar watan ramadan daga cikin rukunan musulunci akwai azimtar azumin watan ramadan yace alhadith duk sanda aka kawo aya aka ce alaya ko aka kawo hadisi a ƙarshe sai aka ce alhadith yana nufin ba cikakken aya aka kawo ba cikakken hadisin aka kawo ba an kawo muhallin shahid ne kawai muttafaqun alayh yace wattafaqqu fi hadhihi al-ibada kun ga wannan ibada ta azumi tunda ita dole ce akan musulmi rukuni ne ma cikin rukunan musulunci to koyan ibada sanin hukunce hukuncen ibada wajibun min wajibati min al-wajibati shar'iyya wajibi ne daga cikin wajiban da shari'ar musulunci ta wajabtawa kowane musulmi allati tu'inu as-sa'ima ala ada'i hadhihi al-ibada domin waɗannan wannan koyan ilimin ibada da sanin ibadan yaya ake yin ta yaya Allah ya tsara ayyuka wajibi ne daga cikin wajiban shari'a wanda za su taimaka wa mai azumi wajen sauke wannan ibadan wifqa muradi shar' ya dace da yadda shari'a take so wa tubiduhu anil mukhalifati fihi sannan kuma ta nesantar da shi daga duk abubuwan da suka saba ma shari'a a cikin azumin Ramadan wallati ya tasabbabu ba'dha fi bu'lani siyam wanda akwai abubuwan da ma in yayi su za su jawo lalacewan azumin sa to na daga cikin wato dalilan da yasa dole kowa ya koyi ilimin azumi da sanin hukunce hukuncen azumi shine dan ya san me da me ke cika masa ladan azumi kuma me da me ke lalata masa azumin sa walizalika jaa fi sahihayn an muawiyah ibn abi sufyan radiyallahu anhu qala marfu'an muawiyah dan abu sufyan Allah shi kare da gare shi yazo a cikin sahih bukhari da muslim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ke nufin shi da addini da yake nufin shi da alheri to sai ya fahimtar da shi addini duk wanda Allah ke nufin shi da alheri to sai ba shi fahimtar addini in Allah ya baka fahimtar addini to duk wani alherin duniya da lahira Allah ya baka shi idan ka rasa fahimtar addini kuma ka rasa alheri wa min hadha al-munṭaliq ahbabtu i'dada ru'usi aqlamin fi ahkamis siyam malam yace saboda wannan dalilin yasa naga ya kamata in rubuta wannan littafi na ru'usu aqlam in ka so kai masa fassarar kalma da kalma sai ka ce kawunan alkaluma kenan abun nufi shine keynotes wato abubuwa masu muhimmanci fi ahkamis siyam game da hukuncen hukuncen azumi وذلك بدليل هذه كتاب الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه yace kuma duk abin da zan fadi in ce kaza shine hukuncin kaza a azumi to dan dauko ne daga littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa as'alu Allah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yanfa'a biha wa an yaj'alaha khalisatan liwajhihil karim ina roƙon Allah madaukakin sarki da falalansa da karamcinsa da matsayin wato da darajarsa da kyautansa da baiwansa ya amfanar da mutane da wannan littafin sannan ya sanya shi ya zama na nayi shi ne dan neman yaddansa nafi'atan yawma liqa'ihi ya sa ya zama mai amfani gare ni ran da zamu gamu da shi innahu jawadun barrun karim saboda Allah mai kyauta ne Allah mai karamci ne subhanahu wata'ala wannan ita ce muqaddimar da malam ya kawo sai fara da ma'anan as-siyam menene ma'anan azumi ma'ana hu na farko shine ma'anan azumi lugatan a larabci aka ce as-siyam ana nufin al-imsaku an shari'i wa tarku lahu kamewa daga yin abu da rashin yi din baka yi kaza ba sai a ce masa as-siyam a larabci kenan wa minhu qawluhu ta'ala ala nisani maryam wannan shine ma'anan fadin Allah ta'ala game da abin da yake hakaitowa akan kissan nana Maryam fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya kaga inni nadartu lir-rahmani sawman nayi ma Allah mai rahama alƙawarin azumi kamar wani ne yace wani azumi kenan sai tace falan ukallima al-yawma insiya yau ba zan yi magana ma kowa ba kaga falan ukallima al-yawma insiya shine ma'anan inni nazartu lir-rahmani sawma nayi ma Allah alƙawarin kamewa daga yin magana ba zan ce ma kowa komai ba yau to kaga ashe abun nufi anan shine idan aka ce as-sawmu a larabci shine al-imsaku an shay rashin yin abu shi ake nufi da as-siyam ai imsakan anil kalami wa tarkal lahu nayi ma Allah alƙawarin kamewa daga yin magana da rashin yin magana sai ce inni nadartu lir-rahmani sawman wasilaha amma ma'anan azumi ma'anan as-siyam a yaren shari'a dan akwai bambanci tsakanin larabci da kuma shari'a shi larabci kayan aiki ne na shari'a amma ba shine asalin shari'an ba ai shi yasa wasu kalmomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi amfani da shi sabai sai su ce wai kan me kake nufi saboda an kura manejin larabcin su wasu ayoyin qur'ani in an saukar da su sai su rikita musu lissafi su kasa ganewa Allah ya saukar da aya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani basu cako da imanin su da zalunci ba suke da aminci kuma su ne shiryayyu sai kan sabai ya buga suka kasa ganewa suka ce an ci bolam yalbisu imanahum bi zulmi inda aka ce in kai zalunci imanin ka ya lalace to waye bai zalunci a cikin mu ai kowa ya shiga damuwa kenan suna zuwa sai suka ce sai suka tambayi manzon Allah sai manzon Allah ya ce musu a'a laysa huwa kama tuzunnu Allah sarki ba irin fasaran da kuka ba mu ayan bane inna ma huwa kama qala luqmanu libnihi inna ash-shirka la zulmun azim ma'anin zalunci anan shine zaluncin da Luqmanul Hakim yace da ɗansa, lallai shirka zalunci ne mai girma. Ashe abinda ake nufi shine waɗanda suka yi imani basu cakuɗa imaninsu da shirka ba. Eh, kaga wannan kuma yana nuna mana wani abu. Ashe hatta kokarin fassara Qur'ani da Qur'anin ma baya yiwa sai ka hada da hadisi. Shi kanshi tafsirul Qur'ani bil Qur'ani dole sai ka hada da hadisi, anan ne zaka gano ashe wancan ayan tana nufin fassaran wancan ayan, wancan ayan tana nufin fassaran wancan ayan. Kamar in kace zaka yi fassaran ayoyin Al-Qur'ani ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda zaka kare in ba a halaka ba. Ba inda zaka kare in ba a halaka ba. Galibin mutane zaka ga akwai rashin fahimta. Wai idan an ce wanda yace Qur'ani zalla ya ishe shi, to in ya isa ya fassara mana aya kaza zallan Qur'ani, sai wani ya ce wai wannan wai kamar ana kokarin nuna kashin Qur'ani ne. Ba haka ake nufi ba. Ba ana kokarin nuna kashin Qur'ani ba, ana kokarin nuna yadda Qur'ani ya zama gagara ba daune ta yadda kwakwalwanka bata kai ta fassara shi ba. Dole kana bukatan jagora wajen fassara, shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naka duk inda kaji an ce aya kaza ba za ta fassara da zallan Qur'ani ba, ba wai ana nufin Qur'anin ya kasa ba. Din har cikin Ahlus Sunna akwai masu wannan tunanin, ai wannan kuskure ne, ana kokarin a nuna kashin Qur'ani ne, ba haka bane. So ake a ƙara nuna maka darajar Qur'anin ma da yanda Qur'ani ya zama gagara ba dau, ta yanda gashi nan dai a gabanka amma kanka bai sai fassara ba. Dole sai ka koma wajen kokarin sanin fassaran, dole sai ka koma wajen wanda aka aiko da Qur'ani, dole ka koma. Wannan shi yasa duk wanda ya dauki da'awan Qur'ani zalla za ga bai kaiwa labari, ba dai kai labari ba. Yanzu wanda ya fi shahara akan wannan da'awar a wannan lokacin masussuka, Allah ya ji kan Malam Kabiru Gombe ba dan ya mutu ba, ya ce zai masa tambayoyi guda 100, in ya ansa ɗaya a ranar zai koma kalakatu. A zuwa yanzu dai mun ji tambayoyi guda 90, har yanzu ba kwakwaran ansa guda 1 babu. Sai da aka zo aka kafa zaka ce kun gansu nan ga su sun je gidan gwamnati suna jawabi. Ai ba shi aka tambaye ka ba, ba shi aka tambaye ka ba. Sannan Malam Kabiru Gombe sai ya ce to tambayar ita ce mun je gidan gwamnati muna da haƙƙi a gwamnatin Najeriya ko bamu da haƙƙi a kai? Duk jihar da ka je akwai 'yan izala a ciki ko babu? 'Yan izala suna da haƙƙi akan gwamnatin wannan jihar ko ba su da shi? Suna da shi. Ashe kenan shugabannin izala suna da haƙƙin ganawa da gwamnatin kowace jiha, saboda akwai mabiyansu a cikin jiha, kowace jiha akwai mabiyansu a cikin jiha. To sai Malam Kabiru Gombe ya ce to tambayar da nake yi shine, kai dan kalakatu kana da haƙƙi akan gwamnati ne? Dan kalakatu kana zabe ne? Idan dan kalakatu na zabe, gwada mana ina ayan da tace ayi zabe. Sai ce wai ayan qala ja'alni ala khaza'inil ardi, wai tace hujjan yin zabe. Annabi Yusuf wai ya ce ma Prime Minister ka sanya ni in zama minista mai kula da ta harkokin tattalin arziki. Sai ce wannan ita ce ayan zabe. Yanzu in ba toshewan basira ba irin ta basu suka tsakani da Allah, wannan ayar Annabi Yusuf cewa yayi a zo a dangwala ƙuri'a, a wannan fa appointment yake nema fa. Shi kuma zabe appointment ne, ba election bane. Zabe fa election ne, ana maka maganin zabe ka je ka yi layi ka dangwala ƙuri'a. Ina hujja ka ce wai ja'alni ala khaza'inil ardi, shi ne hujja, shi ne dangwala ƙuri'a. Kaga wannan ya nuna wato cikakken jahilcin da yake damun shi kenan. Ya nuna cikakken jahilcin da yake damun shi kenan. Ko kuma ya dauko ya ce gashi nan ma wajen karanta ayan ma yayi kuskure. To bayan ka gyara masa yanda ake karanta ayan, sai kuma ka kawo fassaran da aka tambaye ka. Ai shi Qur'ani bai da gwani. Qur'ani bai da gwani. Babu wanda yafi karfin Qur'ani ya turke masa. Shi mai gidan ma da kansa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata ran yana jin sallar ayan ta tsaya. Allah kuma dama ya ce sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah. Zamu za mu karantar da kai, ba abinda zaka manta sai abinda Allah ya so. In Allah ya so sai dan janye mishi. Dan ya nuna ma duniya in wanda yazo da Qur'anin ma ya tike ina kuma ga kai. Ina ga kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ayan ta tike yayi baya yayi gaba yayi gaba yayi gaba ayan tike zuwa. Yana idan da sallah yace ina Ubay ibn Ka'ab, yace ga nan, yace ya ba ka daga ni ba. Yace ya Rasulullah ina tsoron ko an shafe ayan ne. A to kai ina ka dambani, manzo Allah ya tsaya kai ka daga shi. ai dukkan banin kaka da kai hakuri dukkan banin kaka da kai hakuri to ashe kenan duk kwarewanka a qur'ani baka fi karfin qur'ani ya kada kai ba dun qur'ani ai shine manan kitabun aziz din kenan gagara badau ya gagari kokolwon kowa ya gagari kokolwon kowa kuma dai a Najeriya ji duk bakin cikin mutum duk hasadan mutum ya san dai ana maganan qur'ani ne mallan kabiru gombe karshe ne duk hasadan sa duk bakin cikin sa ya san dai aka zo maganan qur'ani kan wallahi karshe ne to in har kabiru gombe mallan kabiru gombe na iya jawo aya ta turke masa ya kamata duk wani alaran ma mai takama da haddansa shi kuma a Najeriya shafa makansa ruwa ya kamata ya shafa makan shi ruwa din kai ma baka fa karfin ayin ta turke maka ba abinda aka ce shine ayoyin da aka ce ka fassara su da zallan Qur'ani kawo fassarar su kuskure da wajen karanta aya mun ji mun karba an yi kuskure wajen karanta aya amma kawo fassarar ayan shi aka tambaye ka ina fassarar ayan tunda ka gyara ta sai ka fassara amma Qur'ani zalla ba zai je ba fa Qur'ani zalla ba zai fassaru ba wai karshe wai sai ce wai wai masu cewa an kai karin shi wajen gwamnati akan azo ayi muqabala da shi wai in wai in aka bi ta kai kara in ya fara kai kara ba wanda zai sharuwa a cikin su wai saboda wai wai ana ce mai dan kalakato dan tatsi ne wai shi ya ga ni na ga muku cewa ni dan kalakato ne in ta kai kara ne ake yi to kai in ba maloho ba shi Sheikh Bilal da kace masa uban daba shi ya ga maka shi uban daba ne shi Malam Kabiru gombe da kace masa majidarin uban daba shi ya ga maka sunan shi majidarin uban daba shi wannan da kace mai gizo mai wane ne da waye da waye duk su suka gaya maka sunan sa yake ha wai wanzami bai san jarba to in kai ka kai kara akan an ce da kai dan tatsine dan kalakato su in sun kai ka kara akan ka ce mu wannan uban daba wannan majidadin uban daba a cikin ku waye zai shiga ruwa ai kai ne zaka shiga ruwa ai kai ne zaka shiga ruwa ai kalakato kuma da tatsine wannan kuma ko kaki ko kaso aqidan ka ce ta makala maka wannan sunan kuma dole ka karbe ta haka Allah ya samu dace akwai wani alaran ma da na ganin shi a gefe ana ce masa wai mu je mu ha ni a duniya ban taba ganin sokon mutum ba irin wannan Allah yana gaya maka kawai ka zauna kaman gunki kana tsaye kawai yayi duk abin da aka faɗa kawai ka ce kawai duk abin da aka faɗa ka ce kai baka da katakus kai kawai dan abiye rima ne a shakida ta inda ya zama mahaɗin kenan duk inda aka bi da shi kawai bi yake yi kai kai Allah ya samu dace to wai dai Allah in ba tsiya ba irin dan kalakato kai ka ce kar a yi fassarar hadisi kar a fassara Qur'ani da hadisi ya kamata mu tambaye ka ka gaya mana a Qur'ani a ina ayan ta ce a fassara Qur'ani da Hausa wai manzo Allah na jin Hausa ne manzo Allah ba Hausa ne a cikin sahabban manzon Allah babu wayanda ba Larabawa ba ka gaya mana a ina aka ce manzo Allah ya fassara Qur'ani da wani yare saboda wasu a cikin sahabban manzon Allah ba akwai ƴan kasar Rum ba akwai Habashawa wanda ba sa jin Larabci ga sunan Birjik da yawa wanda ba sa jin Larabci amma ya suka yi koyon larabcin suka yi don su iya Qur'ani to kai ma sai ka bar kowa kar ka fassara komai a cikin Qur'ani da ka zo Allah ramma ko ya fassara aya ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin kai ma ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kalma ɗaya kar ka ƙara da sunan fassara din in ka ƙara kalma ɗaya da sunan fassara wannan ba Qur'ani bane to ka tashi daga Qur'ani zalla ka hada Qur'ani da son zuciyanka ka tashi daga Qur'ani zalla in dai Qur'ani zalla zaka kai kai to zallan bakin zaka karanta ka tsallake kalma daya kar ka kara da sunan fassara kai ka wuce amma wai kace a tura ni san manzo Allah kai kuma da kai fassara Allah kiyaye na'am to kaga wannan na nuna mana ashe Qur'ani baya fassaruwa da zallan wato larabci gundarin larabcin dole sai an koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to azumi a yaren shari'a shine at-ta'abbudu lillah bil-imtina'i 'anil mufaddirati min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi ash-shams kamewa daga al-mufaddirat ko al-mufaddirat abubuwan da suke karya azumi min tulu'il fajri as-sadiq daga fitowar al-fajr na gaskiya ila ghurubi ash-shams har zuwa faduwar rana menene na farko da yace sai ce fa kharaja bi qaulina at-ta'abbudu lillah. Yanzu ya bada definition, to zai dauko keywords na cikin definition sun kuma yi bayani. Sai ce da muka ce at-ta'abbudu lillah, bauta ma Allah, to ya fita daga cikin wannan mantaraka ba'ama hamiyatan aw bi sababi mardin wa nahwihi, duk wanda ya bar abinci saboda rashin lafiya ko saboda wani kabilanci ko wani abu makamancin haka, ya zama bai ci abinci ba, kaga wannan bai da ladan azumi kenan. Domin shi kamewa din ka'idar ita ce at-ta'abbudu lillah, dole sai kai ne da niyyar ibada, ibada kuma sai an saka kake yi, ba ka yin abinda ba a saka ba. Wal muradu bi qaulina, da muka ce at-ta'abbudu lillahi bil imtina'i anil mufattirat, al mufattirat ay mufattiratin ma'luma jaa bayanuha fil kitabi was sunna, abubuwan da suke lalata azumi waɗanda bayaninsu yazo a cikin alqur'ani da sunna, wa sayati bayanuha, bayanin kuma da yazo nan gaba insha Allah, wa tahdiduha da wato kidanye su da lissafa su, raji'ul lil adillati shar'iyya, ina mai komawa zuwa ga dalilai na shari'a, idhil aslu adamuha, domin asali shine rashin su, to asali shine in ka dauki azumin to azumin ka ingantacce ne, to in ko har za a ce da kai ga abin da zai karya maka azumi, to dole sai an baka hujja qur'ani ko sunna, dole a baka dalili, saboda haka wannan shine. To kaga shi azumi, azumin da ake yi a samu lada a wajen Allah shine kamewa daga ci da sha da sha'awa, wannan sune al-mufaddarat ko al-mufaddirat, abubuwan da suke lalata azumi, ci da sha da kuma sha'awa suke lalata azumi. To kamewa ga barin su daga fituwan al-fijr zuwa faduwar rana, wannan shine azumi. Azumin nan kuma zamu zo mu ji akwai azumin farilla insha Allah, akwai azumi na nafila. Azumin farilla wanda yake akan kowa umuman shine watan Ramadan. Azumi na daga cikin azumukan farilla wanda shi kuma wannan yana da sababi mutum ke jangwalo makansa, kafara ya shiga ciki, sannan bakance ya shiga ciki, duk wanda yayi alkawari to dole sai ya cika, kamar yadda aka zo aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yana zaune a masallaci sai ya hangi wani mutum na tsaye a rana, sai ce waye wancan, sai aka ce wane ne, yayi alkawari ma Allah yayi bakance ba zai shiga inuwa ba, sannan ba zai magana ma kowa ba, sannan kuma dai ya azumi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku ce da shi azumi, ya ci gaba da azumi, tsayuwa a rana ya bar wajen ya dawo inuwa don wannan ba lada, sannan kamewa daga magana shi ma ya budi baki yayi magana, dan shi ma wannan babu lada a ciki, shi ma wannan ba lada a ciki. Kaga wancan abun da yake taklifi ne ma kansa wanda Allah bai daura masa ba, ya koma rana ya zauna, ya tsaya a ranan kuma ba zai zauna ba a tsaye chak, kuma wai ma Allah yayi mabakance, to waye saka? Babu wanda ya saka. Kaga wannan ya nuna mana addini ba a yin shi da molanka, duk abin da zaka yi shi da sunan addini akwai bukatan hujja, akwai bukatan dalili, amma da molanka duk iya kwarewanka wajen ibada, duk iya zakewanka wajen ibada indai ba hujja to ba za ka iya ba, kuma duk abin da ka kakabo ma kanka indai ba dalili wallahi sai ya baka wahala. Ba ku ga Yahudawa ba da suka kirkirar habaniya ma kansu, mutum ya ce ya koma wajen gari ya ware kansa da sunan shi zallan ibada zai yi, ba aure ba komai, ba ruwan shi da mata, Allah ya ce amma wannan rahabaniyan wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim, Allah ya ce ba mu ka rubuta musu ba illa ibtigha'a ridwanillah, wai sun yaka ne dan neman yardan Allah, amma Allah ya ce daga karshe famara auha haqqa riayatiha, ba su iya kiyaye ta ba. Daga karshe tunda mace ta ji an ce ga wani malami can ya koma daji dan ibada, tana da bukata ko neman addu'a ko wani abu sai ta tafi wajensa, to sha'awa kuma wani al'amari ne jibilli da Allah ya tsara rayuwar dan adam akai, to ga dan adam kuma ga mace su biyu ga shedan na uku, saura mi saura barna, shi yasa Allah ya ce famara auha haqqa riayatiha, ba su iya kiyaye ta ba. Kaga su suka kirkiri wannan abun ma kansu wai da sunan ibada, amma shi kuma Allah ai ya halatta ma mutum ya je ya aure, ya halatta mishi to kaga duk abin da ka kirkira sabo wanda baya cikin ibada na wahalar da kai to karshe wannan abin sai ya baka wahala dan manzo Allah ya gaya mana inna dinan yusr addini akwai sauki walan yushaddid dinan ahadun illa qalabahu annabi yace ba wanda zai tsananta a addini sai addini ya ci galaba a kansa in dika ce zaka sa tsanani a cikin addini to za a waye gari akwai kofar da dole in ka je fa sai ka tsaya akwai kofar da dole sai ka in ka je sai ka tsaya eh yanzu mu a wannan zamanin namu kace zaka tsananta addini aka fara karanta maka tarihin sabbai ai dole ka risuna yi duk tsanantawanka dole ka risuna karshen mai tsanantawa anan wata kila a cikin mu an kwatanta shi da a cikin sabbai ana ganin wannan malalaci ne kallan malalaci da yi mishi kaga ko ai dole ka risuna yi eh masu yin addinin da gaske sun tafi Allah ya kare ta a gare su malam yace fadluhu abu na biyu shine falalan azumi fada'iluhu kathiratun jiddan falalan azumi na da yawa sosai wa min ha daga ciki akwai ar-rayyan lis-sa'imin akwai kofan ar-rayyan ga mai azumi ga masu azumi an sahal bin sa'd bin radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala an karbo daga sahal ibn sa'd as-sa'idi Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna fil jannati baban lallai a cikin aljanna akwai wata kofa yuqalu lahu ar-rayyan sunan kofan ana kiranta da kofar rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyama masu azumi za su shiga ta wannan kofar a ranar al-qiyama la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba wani da zai shiga ta wannan kofar in ba mai azumi ba yuqalu idan an tara mutane ranar al-qiyama sai ai shela a ce aina sa'imun ina masu azumi fa yaqumun sai masu azumi su miƙe la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba wanda zai shiga ta wannan kofar sai mai azumi fa idha dakhalu idan suka gama shiga aljanna ta wannan kofar duka ughliq sai a rufe kofar falam yadkhul minhu ahad ba mai sake shiga ta wannan kofar kaga falalan azumi kenan muttafaqun alayhi wa zada an-nasa'i imam an-nasa'i Allah ya mishi rahama ya kara da ya cewa man dakhala fihi shari duk wanda ya shiga aljanna ta wannan kofar to zai sha daga ruwan aljanna wa man shariba wanda ya sha daga ruwan aljanna lam yazma abadan ba zai taba kishi ruwa ba har abada wa zada tirmidhi a ruwayan tirmidhi ya kara da wa man dakhalahu wanda ya shiga ta wannan kofar lam yazma abadan kana shiga ta wannan kofar to kun yi bankwana da kishi ruwa kai kuma kun yi bankwana da kishi ruwa saboda ka aljanna in kaga mutum ma ya sha ruwa ko ya sha wani abu aljanna irin yadda kake shan five alive da chivita da fanta dan marmari ne eh to shine nan ma za a yi a gidan aljanna Allahu akbar eh ba kishi ruwa a gidan aljanna ba yunwa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha ba yunwa a gidan aljanna in ka kanci abu a gidan aljanna to bai wuce kamar ka je wucewa ka ga snacks ko ka ga mai tsiri kaga wannan ko baka jin yawa da ka dan tsaya ka taba ai eh to irin abin da zaka ci a gidan aljanna kenan aljanna akwai shagali fa eh Allah ka kai mu aljanna eh abin da ya rage mana kawai shine wallahi mu rike aiki aljanna Allah ya riga ya halice ta ya riga ya zuba mata komai duk abin da kake so Allah ya zuba maka ita Allah ya zuba shi a gidan aljanna iya abin da aljanna take jira kawai manzo Allah ya kwankwasa kofa a bude a tsince ka cikin masu shiga aljanna iya abin da ya saura kenan kuma wallahi ka sanya mu Allah kyakkyawan zatuciwa kai dan aljanna ko da wasa karkai tuna karkai tsammanin da ka shiga wuta manzo Allah da kansa yace la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu bi zanna billahi azza wa jalla kada mutun ya kuskure ya mutu face yana kyautata mu Allah zato kyautata zaton nan kuma wallahi zuciyarka ita za ta yi maka hisabi mai kyau in kana ayyuka nagari za ta nuna maka in kana ayyukan banza ma za ta nuna maka yanzu duk kwadayin dan sara da cewa zai shiga aljanna wallahi yana ma fara tunanin aljanna zuciyar sa za ta ga masa banda kai a cikin aljanna yana fara zuciyar sa za ta ga masa haka saboda bai dauki hanyar aljannan ba eh wani ma da kanshi zai budi baki ya ce maka ko jahannama ko ta cika ko ta window zai shiga kai Allah ya kyauta eh mu dai kan dai wallahi abinda muke fata ana busa kafu ba bata lokaci ko mu zama cikin udukhulu wa bi salamin aminin ana busa kafu ko a ce wayennan huce ku fara gaba huce kawai wutan jahannama kan tsakanin mu da ita in Allah da la yasmauna hasisaha duriyan ta ma ba za mu ji ba eh sai mun shiga aljanna can sai mun fara tambayan malaiku an ce fa sai an bi ta kansu dadi kan a shiga aljanna mu kuma ba mu ganshi ba ce to ai ka wuce shi kaman walkiya ai ce to iko Allah to ya kamata ya dan saka mun shi a satellite din aljanna hangoshin ga yanda yake eh amma sai bayan na zo na tukunna kafin nan fara wannan lissafi eh haka da mu shiga aljanna insha Allah ina gaba kuna bi na a baya Allah ya sa mu dace na biyu shine junnatun anin nar azumi garkuwa ne daga wuta an abi sayyidul khudri radiyallahu anhu qala samitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yaqulu man sama yawman fi sabilillah manzan Allah sallallahu alayhi wa sallam yace duk wanda yayi azumin wuni daya dan yaldan Allah ba'adallahu wajhahu anin nar 70 kharifa Allah zai sanya gap tazara tsakaninsa da wuta na tsawon shekara 70 kaga yanzu in an yi ramadan kwana 29 ko 30 an gama to sai ka lissafa 70 sau 29 ko 30 shine adadin shekarun da suke tazara tsakanin fuskanka da wutan jahannama ranar alkiyama kaga lallai azumi babban al'amari ne rawahu muslim wa ana bi umamata radiyallahu anhu marfu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama yawman fi sabilillah duk wanda yayi azumin wuni daya dan neman yaddan Allah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard Allah zai sanya gap tazara tsakaninsa da gidan wutan jahannama tazaran kaman tazaran dake tsakanin sama da ƙasa tazaran tsakaninka da wuta kaman tsakanin sama da ƙasa saboda azumin wuni daya to kaga irin wayannan hadisan falalan yana daga cikin hadisan da dan kalakato ya karanta ya kade ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma da karanta hadisan da suke magana akan falalan azumin Arafa wai sai ce wai a ce wai din kai azumin muni daya wai a yafe ma zunuban shekara biyu daya da ta wuce da daya mai zuwa wannan ma ya goyen bayan mutun yayi barna ne wai san banza ne irin na dan adam kai tsammani wai da kai azumin muni daya a yafe ma zunuban shekara biyu san banza ne kallan dan adam shi ana shi kwakwalwan wai falalan yayi yawa ne ya manta shi Allah ba wasi'ul maghfirati ne wanda bai yi ba ma an yafe mishi to ballanta na wanda ya kama wani abu sai na ganin falalan yayi yawa eh ha ba malam Allah akwai rashin lissafi a lamarin dan kalakatu to ka daina falalan Allah ne Allah ne ciki bai da yalon falalan da zai yafe masa zunuban shekara biyu in yi azumin wuni ɗaya ko me Allah ya kyauta na uku shine wiqayatun anish shahawat azumi yana zama garkuwa ga mutun daga al'amuran sha'awa musamman abubuwan da za su kai shi zuwa ga halaka an ibn mas'ud radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'shar ash-shabab ya ku taron matasa ya ku dandazon matasa manistaba'a minkumul ba'ata duk wanda a cikin ku ya mallaki alba'a shine daman yin auren da kuma rike aure falle ta zawwaci to yayi aure fa innahu aghaddu lil basar domin yin aure shine katanga mafi karfi da zai kai shi zuwa garin tsi idanunsa wa ahsanu lil farj sannan ya tsare masa al'aurarsa daga zina wa man lam yastati' wanda bai samu dama ba kuma bai da ikon yin azumi bai da ikon yin aure to fa alaihi bisawm ya rike azumi fa innahu lahu wijaa domin azumi waji ne gare shi azumi da baibayi ne gare shi zai rage masa karfin sha'awa muttafaqun alaihi wa ma'ana wijaa ma'anan wijaa ay wiqayatun anil muharramati wash shahawat zai zama kariya da katanga gare shi daga abubuwa na haramun da kuma abubuwan sha'awa na hudu shine azumi sabilun ila jannatin na'im azumi hanya ce ta samun aljanna in kana neman samun aljanna daga cikin hanyoyi kai tsaye da za su kai ka zuwa ga aljanna akwai azumi. An abi umamata radiyallahu anhu qal ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa qultu, abu umamata al-bahili yace wata rana na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai nace da shi murni bi amalin akhudhu ank, ka umulce ni da wani aikin da zan karba daga wajenka, ma'ana ba ni wani aiki mai falala wanda zai zamana wannan lakanin daga gunka na same shi. Qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alayka bisawm, ka rike azumi, fa innahu la mithla lahu, in dai tsira kake nema duniya da lahira kana neman aikin da zaka rike, annabi yace ba sa'an azumi, azumi bai da sa'a. Rawahu an-Nasa'i, Imam an-Nasa'i ya rawaito, wa fi riwayatin Ibn Hibban, arwayin al-Imam Ibn Hibban yace murni bi amalin adkhulu bihil jannata, ka fada mun wani aikin da in nayi shi zan shiga aljanna sanadiyar wannan aikin. Manzo Allah sai yace alayka bisawm, in dai aljanna kake nema kana so a baka aikin tafiya aljanna ka rike azumi, fa innahu la mithla lahu, dan ayyukan da za su kai ka aljanna ba sa'an azumi, ba aikin da yake ka fada da ka fada da azumi, azumi yana gaba da duk wani aiki in dai aljanna kake nema. Wa hadha yadullu ala hirsi sahabati ridwanullahi alaihim, wannan na nuna wato na nuni zuwa ga yadda sahabbai Allah shi kare da gare su suke da kwadayi alal khair, yadda suke da kwadayin alheri. Na gaba shine yashfa'u li sahibihi yawmal qiyama, azumi zai ceci ma abocin sa ranar alkiyama. Allahu akbar. An Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma marfu'an, an karbo daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda, yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yawm al qiyama, da azumi da alqur'ani da su ceci bawa ranar alkiyama. Yaqulu siyam, azumi zai zo ya tsaya a gaban Allah ya ce ay rabb, ya ubangiji mana'atuhu ta'ama wash shahawati bin nahar, wannan bawanka na hana shi cin abinci da abubuwan sha'awarsa a cikin wuni, haka ya shafe wunin nan bai ci abinci ba, bai biya bukatarsa ta sha'awa ba, fashafi'ini fihi, saboda haka Allah ina roƙon alfarma ka bani cetonsa in kai shi aljanna. Wa yaqulu alquran, shi kuma alqurani sai yace mana'atuhu an-nawma bil-layli, Allah wannan bawanka ne na hana shi baccin dare yana ta karatun qurani, fashafi'ini fihi, Allah ka bani cetonsa, fayashfa'ani, sai a ba su ceton bawa sai su kai shi aljanna. Kaga wannan na nuna mana shi ma'abocin azumi da yaushe yake ibadansa da rana, shi kuma ma'abocin qurani yana nashi ibadar ne da daddare, ashe wannan na nuna mana ba yadda za a yi a samu ma'abocin qurani ba kiyamul layli, ba yanda za a yi a samu ma'abocin qurani ba kiyamul layli. Shi yasa kaga alquranin ma in yaje ceton wanda zai ceta cewa yake mana'atuhu an-nawma bil-layli, na hana shi baccin dare, fashafi'ini fi, Allah ka bani cetonsa. To wanda qurani bai hana shi baccin dare ba kenan, kaga bai ci wannan lissafi, bai ci wannan lissafi. Kaga rike azumi da rike qurani shine garantin hanyar samun ceto, eh mai tabbas kenan. Amma ka tsaya kana jiran mai babban riga, to lallai babu shakka da kai jiran gawan shanu, eh wallahi ka kama azumi da qurani kawai sune garanti, ga sunan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za su nemi ceto kuma Allah zai ba su, za su nemi ceto kuma Allah zai ba su. Amma shi ma kanshi mai babban rigan da zai rufa ba kanshi asiri, wallahi da ya kama azumi da kiyamul layli da ya fi mishi alheri, Allah ya samu wani lafiya. Sannan na gaba shine kaffaratun anizunub, azumi na kankare zunuban bawa. An Hudhaifata radiyallahu anhu qala qala Umar radiyallahu anhum ajmain, Umar dan Khattab Allah ya shikare da a gare shi yace man yahfazu hadithan an nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitna, Umar na khalifa ya tada sahabbai yan fada yace a cikin ku waye rike wani hadisi da manzo Allah ya magana akan fitina. Qala Huzaifa ana sami'tuhu, Huzaifa yace ni naji magana daga bakin manzo Allah, naji shi, sami'tuhu yaqulu, naji yana cewa fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi, fitinar da mutum zai fada ciki zunubin da mutun zai aikata akan abin da ya shafi iyalansa da dukiyansa da makwabtansa, to kaffiru hassalatu wassiyamu wassadaqa, sallah da azumi da sadaka suna kankare su. Saboda haka sallah da azumi da sadaka suna kankare zunubai, muttafaqun alai. Ila ghairi haminil fada'ilil mubaraka, da makamantansu cikin falaloli masu albarka, allati yajniha as-sa'imu, wanda mai azumi ke samu ma dama mukhlisan fi sawmihi lillah, matukar yayi azumin dan Allah wa muqtadiyan bi rasulihi bi siyami rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuma yi koyi da azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga daga cikin falalan azumi shine Allah ya ware azumi a cikin ibada, yace wannan ibadan nashi ne, kuma shi ke bada lada akan shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk aikin da bawa ya aikata akan rubuta masa lada 10 a ninka zuwa ninki 700. Allah yace banda azumi, fa innahu li, Allah yace wa mala'iku, ladan azumi ku dauke alƙalamin ku akai, domin azumi na wani, wa ana ajizi bihi, ni zan bada ladan azumi. Taraka shahawatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli, ya bar shi awansa, ya bar cinsa, ya bar shansa saboda ni. Wato in kana so ka gane yadda misalin zai fita maka fili, da Allah ya ce duk wanda yayi aiki mala'iku ku rubuta masa lada 10, daga nan ku ninka zuwa gida 700, mai azumi kuma ku bani da shi, ni zan bashi. Kamar yanzu misali ne, gwamnan jihar Bauchi mu sai shigo nan, ko gwamnan jihar da duk mutun yake, sai ce to kowa a bashi naira 777. Kaga shine misalin an ninka ayyuka zuwa gida 700 ko, to sai da aka iso kanka, gwamna yana ganin ka, yace a kai kamar na gane ka, wannan ba director bane, ce wallahi ranka shi dade ni ne, ce da ka ai da ka daya ai ji dadi ai ko daga jin director kai ai ka san ya san ya maka asalin sani. Yace a wannan ku bani da shi, ni zan bashi. Kana jiran 700, me kake tsammani? Na'am, ai ina tsammanin idan zuciyanka mai karamin lissafi ne irin nawa baka da dogon buri, to za ka sa lissafin da baka irin miliyan 50 hakan ne. Idan kai iri na ne mara dogon buri, ai za ka ɗan yi lissafin a ne, za ka ɗan sa miliyan 50, miliyan 50 haka yi, to an ce ya ku bayan ba su 777 kai na hannun gwamna, an ce gwamna ne dai ya yi ka da kanshi kan, ai ba za ka lissafo ƙananan kuɗi ba. To kaga fa wallahi al-mathalul a'la, kaga in gwamna ba mai wallet bane, kaga wallahi al-mathalul a'la, balle Allah ya ce wannan nawa ne, ni ne mai bayarwa. Allah ya ce ni zan dumbuzo in bashi, kai ka san dumbuzowan Allah ba kaɗan bane, ka san dumbuzowan Allah ba kaɗan bane. To kaga ashe daga nan zaka gane wallahi mai azumi babban mutum ne, dan a cikin duk ibadun da mutum yake yi a duniya ba ibadan da zaka yi awa 10 a cikin ta, kowane sakan kana cikin ibada in ba azumi ba. Daga sanda kai ka dauki azumi kai suhur alfijir yake to har zuwa faduwar rana ka kirga sakan nawa ne, in kana bacci sunanka mai azumi kana cikin ibada, in kana a karatun Qur'ani sunanka mai azumi kana cikin ibada, kana bayan gida sunanka mai azumi kana cikin ibada, wannan ibadan baka fita daga cikin ta daidai da sakan daya har sai ka sha ruwa. Ka gaya mun wace ibada ce zaka iya jure ta nan tsawon awa 12 kana yin ta baka tashi daga inda kake ibadan ka tafi wani waje ba? Ko karatun Qur'ani ka zauna kana yi kan kai awa 12 wani abu ya daga ka? Ashe zaka gane in Allah ya sa ka samu azumi, ya kamata ka gane azumi babban abu ne, kuma khususan ma azumin yana ƙara falala ne a cikin watan Ramadan. La ilaha illallah. Ibnul Qayyim Allah ya mishi rahama yace da Allah zai ce a bada shi lamu duk waɗanda suka mutu, a ce ku roki wata alfarma guda ɗaya Allah ya muku, za su ce dan Allah a taimake su duk sanda aka ce an ga watan Ramadan, a dawo da su duniya su yi nafila raka'a biyu su koma. Kawai ya zo yi nafila raka'a biyu a cikin watan Ramadan ya koma, shi kenan ya gama. Ka kusan wanda ya tafi barzakhu ai shi ga nauni ba jiyau ba yi. ya ji ya gani saboda haka azumi babban abu ne musamman a cikin watan Ramadan musamman a watan Ramadan manzo Allah yana cewa idza kana awwalu laylatin min Ramadan idan daren farko na Ramadan ya shigo kwatsam kawai sai aka ce da kai an ga wata ba daren daiga Ramadan ba to tun kafin akai washe gari da za a dauki azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce futihat abwabul janna Allah zai ce wa mala'iku kun ga kofofin aljannan nan duka ku bude wa ghulqat abwabun nar sannan kofofin wuta kaf a rufe su wai abin da ake so a nuna maka shine ga wutan da ya ajiye amma a watan Ramadan ba adil din wuta daka duk wanda kaga yayi aikin wuta a watan Ramadan to gaji tsoron sa kamar kai ne yanzu kaje ka samu gidan mai ga mai nan kana ganin wannan famfon ne ba da mai gashi nan yana didin alamun akwai mai sai aka samu gidan man a rufe ba dai ana gaya maka ga man nan amma kuma ba na sayarwa bane to in ka tsallaka musu ta katanga dole sai an sayar maka da mai aka damke ka sunan ka ne to an kule kofofin mutan ne an ce mazinaci ka kame barawo ka daina dan sara ka daina wani ka daina yanzu ba a dildin wuta sai ka dage ka ce kai fa ina duk da an rufe kofofin wutan fautan nan fa sai ka shiga ba ya kamata ka gane ba in ka ta shiga wutan nan ba da ka shiga wuta mai muni ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yunadi munadin Allah zai sa wani mai shele yi shela mai wasan da za a yi shelan kunnan ka ba zai ji ba to sai manzo Allah ya gaya maka ana fa yin shela in dai har an ga wuta to Allah yana sawa a yi shela mai ake cewa shine ya baghiyal khairi aqbil ya kai mai neman alheri ya kai mai son dacewa da alheri aqbil juyo kusanto matso ga lokacin alheri nan yayi wa ya baghiyal shar ya kai mai son aikata sharri mai neman sharri makansa aqsir ka tamaka makanka burki ka takaita makanka don wannan ba watan sharri bane annabi ya ce walillahi utaqa'u minan nar Allah yana da bayin da yake yanta su daga wuta wa zalika fi kulli layla duk daren Ramadan tun daga daren da aka ce an ga wuta ba an shiga daren daya ga Ramadan ba to tun daga nan za a dauko list din yan wuta daga wannan daren za a ce wani an cire shi daga wuta an mai da shi aljanna wani an cire shi daga wuta an mai da shi aljanna wani an cire shi daga wuta an mai da shi aljanna idan ka duba littafin Laqaiful Ma'arif mana Ibn Rajab ya kawo bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk shekara Allah yana sake renovating din aljanna a cikin watan Ramadan. Matan aljanna suka leko ta aljanna suna leko mutane a duniya. Suna ganin mutane suna ibada. Tana addu'a tana Allah wani ga shin yana ta ibada ka sashi ne mijina. Kaga kuwa ai bai kamata a ce matashi. Matashi kuma yana gaza yin ibada a watan Ramadan ba. Matan aljanna ba. To budurwanka na duniya mai kake jin da ranka ballan sana matar aljanna balle matar aljanna wanda bata yawo bata majina bata bayan gida bata haila tsaftatacciya tsarkakakkiya wa azwajun mutahhara tsaftatacciya tsarkakakkiyar mace ai ya kamata ka fito kai sallah ko dan ta nuna ka ta cewa ne ya kamata ka fito kai sallah a zo ai sallan tahajjud da kai a zo ai sallan asham da kai duk abin da za a yi na ibada a yi shi da kai a matsayinka na matashi dama ce zaka samu wanda watakila nan da wasu shekaru Ramadan din za ta zo watakila gashi ana azumi amma kai kana kwanci shekaru sun ja bayan da ka iya me yiwa ma kuma shekara in ta zagayo ba lallai a zagayo da kai ba din dubbanni an yi bara da su wanda wallahi wasu ma Allah ya fi son su akan ka amma ya karbe su to a shekenan kai in Allah ya raya ka ka shiga bana kar ka yi wasa din dama ce da in ta kubuce kuma ba san yaushe za ta sake dawowa ba Allah ya samu wani lafiya abinda muka fadi daidai Allah ya tara mu cikin lada inda muka yi kure Allah ya shafe mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.